Duk da irin farin cikin da wasu bangaren Najeriya ke nunawa na samun bunƙasar wutar lantarki a jihohin su, al'umman jihohin Borno kuwa na ci gaba da kasancewa ne cikin duhu, wanda suke cewa su dai labari suke ji har yanzu dan ba su ga wani sauyi ba. Fiye da shekara guda kenan al'umman jihar Borno, musamman ma mazauna cikin garin Maiduguri, ke kasancewa cikin duhu sakamakon lalata wutar lantarki da ake kyautatan cewa ƴan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi akan hargitsin dabbuwa zuwa garin Maiduguri, wanda mazauna waɗannan yankuna suka rabu da ganin wutar tun a wancan lokacin. Sai dai shugaban hukumar samar da wutar lantarki na shiyar arewa maso gabacin Najeriya, wato injiniya Idris Lawal Alim, ya yi tattaki zuwa jihar Borno, wanda kuma ya ziyarci fadar gwamnatin jihar, wanda ya ma gwamnati alƙawarin cewa a shirye suke su magance wannan matsala na rashin wutar lantarki a wannan jiha. Ya ce an turo shi shiyar arewa maso gabacin Najeriya ne a makon da ya gabata, kuma zai ƙoƙarin ganin cewa an magance wannan matsala nan da nan. To ko ta yaya za su fara wannan aikin?
Dalilin da ya sa na zo Borno cewa yanzu Borno wajen wata uku ba su da wuta. To ya zan zama to ni ne GA na Bauchi region, kuma Borno tana karshen sa, kuma inda na fito a ce ba wuta. To shine suka ce mun to maza duk yadda zan iya yi in tabbata na zo kuma na maida ma a Maiduguri wutan ta.
Nan da ka samu wannan matsala na rashin wutan nan?
To ka san dai ni kaina ba nan nake ba, amma ina san ina da labari wajen wata uku ba su da wuta, kuma inda muke gani inda aka samu miskilan tsakanin biyu da dambuwa.
Jama'ar alƙawari za kai wa al'umman jihar Borno game da wannan dalilin zuwan ka cewa lalle za samu wuta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci?
Ai ko ina yanzu da wuta. Matsala me yasa Borno bata da wuta? Domin miskilan da aka samu a layin. Amma ka duba yanzu duk kasar Najeriya yanzu ba inda za ka je da inda ba sa samu wuta, ma yanzu in ka je in ba su kwana da wuta ba za su gune da wuta.
Tun da farko dai sai da gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima ya roƙi waɗannan ma'aikata da cewa su ƙara ƙaimi wajen samar da wutar lantarki a wannan jiha.
Industry cannot function because of lack of power. We need power to light up our homes. We need power to really keep our food.
Yace masana'antu ba za su yi aiki ba in ba da wutar lantarki ba. Yace muna buƙatar wuta a gidajenmu, muna buƙatar wuta don mu adana abincinmu, muna buƙatar wuta ga masu ƙananan sana'a.
To run the grinding machines.
Wani masu injin niƙa, masu aikin baba, mu samar da ruwan sha daga matsatsun ruwa. Muna buƙatar wuta ƙwarai da gaske. Wuta na ɗaya daga cikin rayuwarmu. Don haka ina so ko cikin kwanaki uku mu ƙoƙarin dawo mana da wannan wuta.
I will encourage you maybe in the next 3 days try and go to the hinterland. We'll give you all the necessary support.
Yace za mu ƙoƙarin ba ku dukkanin gudunmawa da kuke buƙata don ganin cewa kun dawo mana da wannan wuta. To ko me al'umman jihar Borno ke cewa ne game da wannan matsala da suka shiga na ƙarancin wutar lantarki?
Gaskiya mu tun daga 2003 har zuwa yanzu, tun da rikicin Boko Haram ya tsanani, mu mutane Maiduguri ba mu san akwai wuta nefa a Najeriya ba.
Gashi sun yi alƙawari sun zo har fadan gwamnati sun ce za a dawo da wuta cikin 'yan kwanakin nan, ya kuke ji?
Mu gani a ƙasa amma ba ka ba tun yaushe wannan alƙawarin da suke yi, har daga tsofin gwamnatoci masu yin wayan alƙawuran ba mu ga komai ba. Kuma an ce wai mun samu canjin gwamnatin tarayya, an ce wai wasu wurare sun samu wuta, muka amma mun Maiduguri har yanzu muna nan cikin duhu.
Ayo wutan lantarki a jihar Borno mu dai ta zama mana wani bakon abu, domin rabonmu da wuta ta fi shekara biyu.
Sun yi alƙawari cewa har su zo nan fadan gwamnati cewa za su gyara wutan nan ba da jimawa ba. Ya kuke gani wannan alƙawari nasu?
To kaga mu yanzu saboda tsabar rashin yarda da muke da irin ma'aikatan nan, musamman ta wuta, in ma sun ce gobe za su kawo sai mu ce mun ji, amma ba mu yarda ba.
Wasu al'umman jihar Borno kenan ya bayyana ra'ayinsu game da ƙarancin wutar lantarki da jiha ta yi fama da shi fiye da shekara kenan, wanda hukumar samar da wutar lantarki yanzu hakan ta ce ta zo don maido da wannan wutar lantarki na dindindin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.